Biri baga shuruba da da ba da ba da 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 ko ba da ba da ba da 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 ba da ba da ba da ba da ko shab da ba da da ka ba da oh shab da ba da 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 ko ba da da oh pull up all the love and power that holy robo all the love and power that holy robo all the love and power.